Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Sakamakon ƙuri'a jin ra'ayin jama'a da dama da aka gudanar a Amurka ya nuna cewa masu kada ƙuri'a ciki har da 'yan Democrat ba sa son shugaba Joe Biden ya sake tsayawa takara a zaben 2024. Suna masu nuni da shekarunsa a matsayin babban dalilinsu, yayin da alamu ke nuni da cewa ba makawa shi ne ɗan takarar da jam'iyyar ta Democrat za ta tsayar. Yau batun da za mu duba kenan a shirin na Duniyar Amurka na wannan mako, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To, a makon da ya gabata shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a baɗi, inda ya nuni da cewa akwai buƙatar a sake zaben gwamnatinsa don ta kammala muhimman ayyukan da ta fara. Shugaban na Amurka ya bayyana shirinsa na sake tsayawa takara ne a wani talla da ya fitar a makon da ya gabata.
Freedom.
Biden kenan a cikin tallan yake cewa, ‘yanci da walwala batutuwa ne muhimmai a wurinmu Amurkawa. Biden ya nuna sha’awar tasa ta sake tsayawa ne yayin da alƙalaman ƙuri'ar jin ra’ayin jama’a da masu kada ƙuri'a ke nuna alamun farin jininsa na raguwa. Audrey Frederick, mazauniyar jihar Ohio ce a nan Amurka.
He's too old to be running for president.
Biden ya manyanta sake tsayawa takarar shugaban ƙasa. Ya kamata ya yi ritaya ya zauna ya huta. To, sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa sun bayyana ra'ayin cewa bai kamata Biden ya sake tsayawa ba, ciki har da kashi 50 na 'yan Democrat, inda fiye da rabi suka yi nuni da yawan shekarunsa. Shekarun Biden dai 80, zai kuma kammala wa'adi na biyu idan har an zaɓe shi yana mai shekaru 86.
I respect them taking a hard look at it.
Anan Biden cewa yake ina mutunta yadda suka yi zurfin tunani kan wannan lamari. Ni kaina na yi wannan tunani kafin na yanke shawarar sake tsayawa takara. Kuma ina jin kaina daidai, ina kuma zumuɗin ganin hakan ta yi.
I feel good. I feel excited about the prospects.
Shugaba Biden da yana tunanin cewa masu kada ƙuri'a za su yi la'akari da ayyukan da ya yi musamman wajen farfaɗo da Amurka daga annobar COVID-19. Samar da ayyukan yi da kuma nasarori da ya samu a zuwan majalisar dokoki, kuma duba da cewa babu wani kwakwaran mai neman tikitin takara a jam'iyyar ta Democrat, kusan za a iya cewa kamar ya samu ne a cewar masu sharhi kan siyasa Amurka. To, kuma me yasa 'yan Democrat suka yi amanar cewa Biden shine mutumin da yafi cancanta su tsayar? Jama'a da dama na ganin amsar ita ce a tsakanin masu matsakaicin ra'ayin sauyi babu kamar sa, inda akan yi masa kallon ɗan takarar da zai iya janyo ra'ayin masu kada ƙuri'a daga jihohin Wisconsin, Arizona, Georgia da Pennsylvania. Jihohin da ake ganin su ne za su zama manuniya ga wanda zai iya nasara a zaben na 2024. Sun kuma yi amanar cewa zai iya wa 'yan Republican zarra, ko da zai kara da Donald Trump mai shekaru 76, wanda har ila yau yake fuskantar tuhume-tuhume kan zargin aikata manyan laifuka. Ko kuma gwamnan jihar Florida Ron DeSantis mai shekaru 44. Julie Rodzinski, mai fashin baki ce da ta kware wajen dabarun lashe zabe a bangaren 'yan Democrat.
Republican Party has drifted so far to the right and their base has become so energized.
Tace 'yan Republican sun karkata hankulansu wuri guda, kuma magoya bayansu suna nuna shauƙin zai yi wuya a samu wani mai matsakaicin ra'ayi da zai taka rawar gani a zaben. Ya zama dole sai sun karkata hankulansu kan ɗan takarar da zai kasance mai tsananin ra'ayin mazan jiya domin su samu nasara. Wannan kuma ba mahanga ba ce da za ta kai su ga nasara a babban zaben da za a yi a watan Nuwambar baɗi. Yanzu haka dai ya rage watanni 18 ne kafin a yi zaɓe, kuma komai zai iya faruwa tsakanin wannan lokaci, ciki har da babbar fargabar 'yan Democrat, wato yiwuwar Biden ya kamu da rashin lafiya ko kuma ya fara nuna alamu na tsananin girma. Tuni dai 'yan Republican har sun fitar da tallansu na caccakar 'yan Democrat, inda suke nuna fargaba idan makomar Amurka ta kasance ƙarƙashin shugaban ƙasa mai rauni, abinda suka ce ba taɓa ganin irinsa ba a tarihin Amurka. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin na Duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy Widakuswara, da Julie Ladies Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.